Ta yau da wa muke tare?
Kabir Abbas.
Wanda aka fi sani da?
Da Kano Riders.
Kano Riders.
Eh.
Ya aka yi ka fara waka?
Eh, na fara waka shekaru da dama da suka wuce. Wani shekara zai kai 20 da yanzu kenan.
Shekara
20. 20 eh. Da mu ne muka fara irin wannan house hip hop din ma. Mu muka fara fito da shi a nan arewacin Najeriya.
Kuma har kawai yanzu kana hip hop din?
Eh, har yanzu ina yi wannan.
Idan aka ce Riders da wace waka za a san ka?
Eh, kam akwai ta bakunci cikin rayuwa.
Da
ita aka sani. Eh, mu sha tsohon wuta su shi
sun sha.
Eh, okay. Kunci cikin rayuwa ina za mu sakan mu Allah kiyaye dukkan talauci. Kunci cikin rayuwa a nan kasar ya ishe mu ko ina mun kidime talakawa muna shan wahala dukiyar kasa yanzu wai tana ina manyan barayi duka sun wawashe babu ci da sha ko ina suna sane
me yasa kai wannan wakar
eh saboda yanayin da naga ana ciki a Najeriya yawanci mutane suna walalu haka to dai kai mawaki da mai kamata abin da yake faruwa ka dan taba mutane
wannan wannan da kai wannan wakar da kai ta zata yi kamar shekara nawa
wannan ta yi shekara 10
da kai ita to bayan ita ta dada mun santa wata irin ta
eh na yi remix din wannan ita ma kamar haka ne aka canza mata kida haka da kuma an shi
Ramaji.
Da safiya ina tafiya kan jaki na isa kasar Libya ne tsaki ni da Ado Spring da katin warki muna cikin ruwan sama muna hargaji sai ga wani katu yana shawagi sai ya rike katin kulki ya bi
kaje Libya ne
eh na je Libya
me yasa kaje Libya
eh na je Libya ne lokacin akwai wani wasa da aka da lokacin Gaddafi yana da rai akwai wani anniversary da yake duk bayan shekara daya ana yin sa to lokacin naje in
hada cewa
nan eh na mawaka ne yana ga cikin mawakan Larabawa haka daga kasashe daban-daban to shine naje ni ma dan in samu shiga wannan ainihin wasan
ka samu shiga
eh na samu shiga
oh ta nake tunda kai akan kwancin rayuwa wannan da kai da nan Libya ta nake ko zaka je neman
eh
arziki ne a Libya
eh to shima wakan ai neman arzikin da shima ai duka
banda wani irin sakonni kake isarwa a waka
ke ina idisar da sakonni gaskiya masu muhimmanci musamman akan yanayin da rayuwa take tafiya kuma waka ta tana taba kowane fanni haka na rayuwa na ku taba shi ma
yanzu wace ce baka daniyar ka
wannan din da ne muke da ita ce aka sani da ita gaskiya kowa ya sani da ita wannan kunci
banda ita kuma fa na Hausa kawai take ko kana na Turanci
a ina na Turanci
to a rena muna na Turanci muji
okay I got to keep my head up, I would never give up in the hip-hop game. You got to feel my song before you call my name. I remember when my enemies traced me, disgraced me, trying to smash me in swamp. Your ritual activities never run me down. You don't want to hear my voice, don't want to play my song. Why you trapped to me?
I try to do it for real. Tony, I'm going to tell you something hip-hop. I'm going
to tell you something about hip-hop. That's what I said. I said, don't say, can I put your hand on your hands?
Come on, if you do your hand, say, no, don't have a tool in you.
A wato rewa ne ba haushi ne
to ai na aka koyo wannan turanci haka
wallahi idan muka koya nan kasar ta mu anan muka karatu kuma anan muka koya wallahi
to baya ga waka kana wata sana'ar koko da waka ka dogara
a'a ba waka kawai nake ba ni ina gyara irin television haka da radio kuma
to wani irin kalubale kake fuskanta a harkar waka
gaskiya kalubale kaman bi ne na farko dai akwai rashin kuɗi na biyu kuma su mawaka irin ne yanzu na hip-hop haka gaskiya ba su da haɗin kai akwai wato gaskiya ba haɗin kai akwai munafurci cikin abu
wani irin munafurci
kaman abu za a yi wani abu amma ba za a sanar da kai ba saboda ba a san ka zo wajen
sai dai
abu boye boye sai ki ga wasu haɗin kai sun je cikin wani abu yawa sai dai ka ji labari an wani waje an yi kaza kuma an riga an san kana yi din
to ba ku da kungiya
eh akwai kungiya ai ko da akwai kungiya aka ce abu ba haɗin kai kowa san kansa yake kowa san yake ga shi ya samu ba kai ka samu
to yanzu me babban burin ka
to gaskiya babban burina ne a rayuwa a yanzu shine kawai ni ina da buri in tafi Amurka ne kawai
saboda me kake son ka je Amurka
eh gaskiya akwai abu biyu da ya dace da abunan dama ni tun farko ina son kasar Amurka gaskiya saboda dalilin haka ma yasa na fara irin waƙoƙi haka irin kallon bidiyon shi da nake da waƙoƙi
da yanda kake son Amurka ka taɓa rera mata waƙa
ƙwarai kuwa
rera mata
take me to America. Nobody feel my pains except you and shed my tears. God bless America, remember me. Don't forget with me. Hold my hands, take me to Florida. I want to see Alexander, Susan, and his man. I try to go to America, but nobody wish. Are you crazy? You think you want to ride me crush? I'm hungry. You let me eat my fish. Everybody want to go to USA. I got same feeling. Everything in America, anything in America. Ba haka bane ba ai kowace waka ma zan yi haka
to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki tsiye mu ce mana baiti koyi mana amshi yayi mana baiti koyi mana amshi ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kan mata akan wayar salula ko iPhone ko laptop din muka tsiye kai yanzu zaka yi mana freestyle
eh
dandalin VOA to bismillah
dandalin VOA dandali ne da yake fadakar da matasa kuma za iya kama za iya zaka iya sauraron sa a cikin waya yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ya dauka ku
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria